بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم وبارك فيكم. يبود وديا استبتغى الله سبحانه وتعالى لهذا مؤمن سافيا تا لهدي بكوي قواتن شعبان شكرا تدبو لهذا dari 434 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 16 ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu nasiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Sheikh Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Har yanzu muna inda malamin ke mana bayani akan yakin Uhud. Za mu tashi a yau inda yake cewa bidayatu tajammu'i sahaba ko yau wato bidayatu tajammu'i sahabati haula ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kafin nan ya ga mana abin da ya auku lokacin da waɗanda suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wasu daga cikin hatta manyan sahabbai sun nutsa suna ta yaƙi da kafirai, an samu mutum 9 suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum 7 daga cikinsu daga al-ansar, wanda ɗaya duk aka ƙare su, ya rage mutum 2 daga cikin al-muhajirun su ne Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma Talha ibn Ubaidillah. Kowanne aka gaya mana bajintar da ya yi, nan da nan kuma sai muka zo sabon faifai inda sauran manyan sahabbai suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine abin da zai ga mana bidayatu tajammu'is sahabati haula ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Farkon tattaruwar sahabbai suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace waqa'at hadhihi kulluha bi sur'atin ha'ilatin fi lahadhatin khatifa. Wannan duk abin da ya gabata a baya da aka ce maka ya auku ne da gaggawar kuma mai girma sosai, ma'ana cikin seconds shine ma'ana fi lahadhatin khatifa aw in second, wato second da suka kamar a ce masu fisga, nan da nan abin ya auku babu wani lokaci na wani zazzurfan tunani. Yace wa illa, yace in ba haka bai ce fal mustafauna al akhyar, manyan zababbun wato sahabban min sahabatihi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alladhina kanu fi muqaddimati sufufi almuslimin inda alqital, wanda suke sahun gaba a cikin musulmi lokacin yaki, lam yakadu yarawna taghayyura almawqif, wato daga ganin nan da nan wannan yanayi ya canza, aw yasma'u sawtahu sallallahu alaihi wasallam, ko kuma suka ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta asra'u ilayhi, nan da nan suka gaggawa zuwa gare shi, ma'ana daga lokacin da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilayya ibadallah, kuma suka lura da yadda abubuwa suka canza, to wadancan manyan su Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, nan da nan su ma sai suka juyo dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li alla yasila ilayhi shay'un yakrahunahu, domin gudun kada wani abu da suke ki ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace illa annahum, sai dai kuma wasalu wa qad laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laqiya min aljirahat, sun dawo sun samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hadu abin da ya hadu da shi na ciwo da aka ji masa. Yace wa sittatun min al-ansar qad qutilu, lokacin da suka zo an kashe mutum 6 daga cikin waɗancan mutum 7 na al-ansar, was-sabi'u qad athbatathu al-jirahatu, shi kuma na 7 din ciwowukan sa sun zaunar da shi ba inda zai iya motsawa, wa sa'adun wa talhatu yukafihani ashadd al-kifah, lokacin kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma Talha ibn Ubaidillah suna ta wato yaki matukar yaki, nan ce kifahi shine ka yaki abu ka kau da shi kada ya cutar da kai. Falamma wasalu, yayin da waɗannan manyan sahabbai suka iso, aqamu haulahu siyajan min ajsadihim wa silahihim, sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawanya, suka yi masa shinge, shine siyaj shine suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shinge da jikinsu da makamansu, kowa fito da makamansa, ga takobi, ga garkuwa, ga mashi, kuma kowa da nasa jikin suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ba za a isa zuwa gare shi ba wa balagu fi wiqayatihi suka kai matuƙa wajen kare shi da kiyaye shi min darabatil aduwi daga saran abokan gaba wa raddi hajamatihi da kuma wato maida wato harin su shi al-aduwin nan ana nufin a abokan gaba amma mun san ana amfani da lafazin al-adu da ifradi halinsa na mufradi ai amfani da lafazin guda ɗaya ba a ce a'ada ba to aduwin ana nufin jinsin aduwi shi yasa nan amma mai da shi shi ma da siga mufradi maimakon ya ce al-adu ko al-a'da wa raddi hajamatihim yawwa sai ce wa raddi hajamatihi da kuma mai da raddin da martanin harin da shi abokin gaba ke kawowa yace wa kana awwal man raja'a ilayhi huwa thaniyahu fil ghari farkon wanda ya fara dawowa daga cikin sahabbai daga jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan shine nabiyunsa a kogo wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hijira wato Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala an rawa ibn Hibban al-Busti ya ruwaito fi sahihihi daga cikin littafinsa sahih ibn Hibban kun san shi mashhuri عن عائشة دقى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تاتي قال أبو بكر الصديق إينا شوى تنانهم بابنت إن أنا ذنتين إلمي دا رواية غالب إذا مغشوى صحابي سكن فأسونا ما حيفانسو باتعالى سنتي قال أبي دلما رمبا فرائبت بنزنس ماني مغانا شي تا رواية الدين شيسا تكي كلان قال أبو بكر saudiyawa Aisha idan tana magana akan Abu Bakar radiyallahu ta'ala an ta kan fadi uslubin da irin wannan tace Abu Bakar ya ce kaza yawa haka nan zaka ga Abdullah ibn Umar yana cewa qala Umar ibn al-Khattab wannan dubba damuwa domin suna riwayar addini ne ba magana ce ta cikin gidansu ba sai sun fadi babana ya ce ba yawa to shine sai take cewa qala Abu Bakar as-Siddiq yana cewa lamma kana yawm Uhud yayin ranar yaƙin Uhud in sarafa nasu kulluhum anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutane gaba ɗayan su sun tafi sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin harkar yaƙi fa kuntu domin da farkon lamari kun ga tunda an ci nasara tsananin a tsaya kewaye shin ba a ganshi ba sosai musamman an ga an ci nasara har an bi abokan gaba da gudu ba ku manta da abin yadda ya faru ba yawwa to shi yasa wannan yasa sai kowa ya ƙara yin gaba domin ya kai hari yadda zai iya shi ma yin wani abu a wajen wannan yaƙi wannan shi yasa suka kauce din ba dan ba sa son kare shi ba domin duk abin da zamu zo mu ji yau magana ne na yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke matukar son sa da kuma suke kokarin su rabu da rayukansu su wajen kare shi shine abin da zamu ji duka yau to shine sai yake cewa fa kuntu awwala man faa ila nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar yake cewa ni ne farkon wanda ya dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wanda ya riga Abubakar dawowa fara'aitu baina yadayhi rajulan sai naga wani mutum a gabansa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu anhu wa yahmihi yana yaki a madadinsa yana kuma kare shi ma'ana yana yakin wasu mutane yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace inji Abubakar yake cewa kun Talhata kai wannan bawan Allah ina ma Talha ne ma'ana ya zama Talha mana Talha ibn Ubaidillah fidaka abi wa ummi ubana da uwata fansa gare ka kun Talhata ya sake nanatawa ya zama Talha ne wannan mana fidaka abi wa ummi haithu fatani ma fatani yace domin abinda ya kubce mini ya riga ya kubce mini fa qultu sai nake cewa yakunu rajulun min qaumi ahabba ilayya a ce wanda zai ga zai irin wannan bajinta na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan hari zan yi fatan zan fi son a ce wani ne daga cikin kabilata daga cikin jama'ata wanda yake mun fi kusa da shi ta alaka ta jini yana nufin Talha domin Talhan suna da alaka da Abubakar radiyallahu ta'ala an sai ce ina ma Talha ne ya samu wannan a cikin duk sahabbai na fi son Talha ya samu wannan baiwa a ce shine mai wannan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan bajinta to sai yake cewa falam anshab ay falam albath tawilan shine ma'anar wannan kalma ma'ana ban dade ba yawa an adrakani abu ubaida ibn al-jarrah sai abu ubaida ibn al-jarrah ya riske ni wa idha huwa yashtaddu ka'annahu tayrun, yazo ya riske ni ta bayana yana sauri kai kace tsuntsu ne yake tashi, hatta lahiqani har ya riske ni ya hadu da ni. Fa dafa'na ila annabi, sai muka tunkuda baki dai da ni da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idha talhatu bayna yadayhi sari'an, sai ga Talha a gaban sa a kwance, an masa wani bugu, ma'ana ashe maganar Abubakar da fatansa ya ci Talha din ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala annabi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dunakum akhakum, ku je ku himmatu ku kula da abokinku dan uwan nan naku. Yana zancan ga Talha ya fadi ku kiyaye shi, ku duba ku ga girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi da aka go a kare rayuwar sa, amma sai yake a kula da Talha, ku mai da hankalinku ga Talha gashi can, yace faqad aujaba, gashi nan ya auka ya fadi, ma'ana yana ga kamar ya mutu ko yana dab da mutuwa, shine ma'anan aujaba. Usman malamin suka ce ma'ana aljanna ta tabbata gare shi, shine ma'anan aujaba. Ku lura da abokinku ko dan uwanku, faqad aujaba, aljanna ta tabbata gare shi. Yace waqad rama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajnatihi, ko rumiya kai rumiyan nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajnatihi, an harbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akumatinsa, mun wannan abaya aiko, hatta ghabat halaqatan min hilaqil mighfari, wannan mun dun karanta, har sai da wato sarka sarkafan sarka guda biyu sai da suka shiga cikin kumatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda me akwai sulke a kansa, sulken kuma kun san na karfe ne, karfin ba wai gundarin dunkulallen karfe ake sawa ba, a'a na sulke ne, sulken shine saka sarka sarka ce ta karfe, yawa shi ake sawa a kirji, shi ake sawa a ka. To garin dukan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akuma, to shine har wato wani yanki guda biyu, in an ce halaka zagaye guda biyu da aka yi sarkar da su, suka sarkafi juna har suka zama wannan hular karfe din, to shine guda biyu har suka shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon duka. La ilaha illallah, duk wannan saboda wannan addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi. To har sai da ya zama cewa yawa shine halaqatan min hilaqil mighfari, wannan hula da yasa ta karfe, sai da halaka guda biyu suka shiga jikin sa, fi wajnatihi, shine suka shiga cikin kumatun sa. Wajna nan ana nufin fuska, gefen fuska, wato kumatu shine wajna. Fa dhahabat, an yace fa dhahabtu, Abubakar yace sai na tafi, li anzahuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan in cire su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in cire wannan abu da ya shiga masa jiki, domin ba sa nan akai masa wannan, suna zuwa sai suka same shi a halin haka, kowa yake kokarin ina ma shine zai cire wannan abu daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala Abu Ubaidata, sai Abu Ubaidata ibn al-Jarrah yake cewa nashattuka billahi ya Abu Bakr, na hada ka da Allah ina yi maka magiya, shine nashattuka, na hada ka da Allah ina hada ka da Allah, illa taraktani, dan Allah ka bar mini ni zan cire wannan abu. Ku duba ku ga waɗannan bayin Allah, kwadayin su na su wato taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsare rayuwar sa, ya wuce duk inda kake tsammani. Ba wai mutane ne suke kokarin, su ba fatan ran su suke yi ba, kokarin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da rai kar wani abu mummuna ya same shi. To shine sai kala sai yake cewa fa akhadha bi fihi, sai ya fara da bakin sa ya dora, faja'ala yunaddiduhu, ko yunaddiduhu kai yunaddiduhu, ya rika yin kadan kadan yana zarowa, naddada shine ka rika yin abu kadan kadan, shine yunaddiduhu karahiyata an yu'dha rasul yu'dhiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tsoran kada ya jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo. Mun gane yau shi babban tunanin sa shine ya bi a hankali ya cire wannan sarkar da ta shiga kumatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yadda ba zai jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karin ciwo akan wannan abin da ya shiga jikin sa ba. Kun gane wannan shine yunaddidu, yawa sai rika yi a hankali a hankali, karahiyata dan tsoran ko dan kin, an yi udhiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma stalla sahma bi fihi, sannan sai da ya cire wannan yar kibiya, wannan ya cire kibiyar da bakin sa, wato dan yar karamar kibiyar da ta shiga tare da wannan wato karfi. Fanadarat saniyatu abi ubaidata, take a wurin haƙorin gaba na shi Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, ya balle ya kare garin cire wannan karfe daga bakin daga kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hakurin sa ya balle ya baburka saboda wannan abu qala abubakar sai abubakar yake cewa thumma dhahabtu li akhudha al-akhar yace sannan sai na yunkura dan in cire ɗayan inda ai guda biyu ne ko yawa sai ce fa qala abu ubaidata tare da wannan jinin fa dake bakin sa hakurin sa ya balle yake cewa na shattuka billahi ya Abubakar ina kare maka magiya da Allah kai Abubakar illa taraktani dan Allah ka barni ni ne zan yi wannan nabiyin ma qala fa akhadahu fa ja'ala yunaddiduhu hatta stallahu shi ma ya rika yi a hankali har sai da ya zare shi shine istallahu in ce salla shine ka zare abu kaman ce salla saifahu to istallahu ka zare shi a hankali ya zare wannan karfe daga kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa nadarat thaniyatu abi ubaidata al-ukhra dai hakurin gaban shi ma na abu ubaida shi ma take a lokacin ya sake karewa ya balle ya rasa hakuri na dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan fa su ne manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda da'iman suna tare da shi kuma suke taimakawa addinin sa da irin wannan bajinta to shine sai yake cewa kuma har yanzu thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dunakum akhakum faqad awjaba ku kula dai da aboki dan uwannan naku domin ku gashi nan ya shiga wannan hali kuma aljanna ta tabbata gare shi qala sai yake cewa fa aqbalna ala talhatan walijuhu nan me yake so ku fahimta farkon dawowarsu ga Talha a kwance an ji masa ciwo ko kuma sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma an ji masa ciwo wani abu ya shiga jikin sa dawa za su fara shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku fara da Talha amma su hankalin su na akan ina ai ba su fara da Talha ba sai suka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka sun cire masa wannan abu tukuna har an rasa hakori guda biyu a kasaka kuma kon wannan shine sake tuna musu ku je fa ku kula da Talha ga halin da yake ciki shine suka juyo kuma kan Talha ibn Ubaidillah nu'alijuhu zamu bashi magani ma'ana shi ma mu kula da lamarin sa wa qad asabathu bid'asharata darba duka sara kawai ya kai 10 wani abu da Talha ibn Ubaidillah ya samu a jikin sa fi tahdhibi tarikh ayyo ce wa fi tahdhibi tarikh Dimashq wannan gaba ɗaya abin da muka karanta bayan ya faɗa mana dama daga Ibn Hibban juz'i na 7 shafi na 78 daga ne shiru wannan kissa din na abin da ya faru da Abubakar da Abu Ubaidata gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yace wa fi tahdhibi tarikh Dimashq akwai tarikh Dimashq na wani ne na Ibn Asakir Malam Ibn Asakir yana da littafi sunansa Tarikh Dimashq kamar yadda Abubakar al-Baghdadi yana da littafin Tarikh Baghdad ba da labari ne akan tarihin garin Baghdad tarihin garin asalin sa kafuwar sa kofofin garin malaman da suka zauna da waye malaman su a ina suka yi karatu duk waɗannan a cikin tarihi haka nan to shi kuma Ibn Asakir sai tarihin a Dimashq yana nan an buga shi juz'i 70 ne juz'i 70 duk tarihin Dimashq to a cikin tahdhibin sa yazo cewa fa atainahu fi ba'd tilka al-hufar sai muka zai masa a wannan ɗaya daga cikin waɗannan ramuka fa idza bihi bid'un wa 60 muka dauke shi muka shigar da shi wani rami muka dube shi a hankali duba na kulawa shi Talha ibn Ubaidillah garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya zama yana da ciwo bid'un wa 60 ciwo 60 da wani abu a jikin sa ciwo su kai waɗannan mutane wani irin mutane ne ma tukun idan ba wani iko na Allah ba wanda za a yi masa sara har 60 da wani abu kawai kokarinsa shine kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ai ba karam ba yafi karfin ka ce masa bajinta wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya tsara shi domin kare manzon sa sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan ya ƴan uwa musulmi da'iman shi nake nanata mana dan ya nuna mana muhimmancin waɗannan mutane da kuma hadarin a ce mutum yana sukan waɗannan yana kuma zagin waɗannan mutanen har ma ya dauke su ba musulmi ba wannan mutanen da suka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kariyar ina wani a duniya wanda ya kai su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi a bayan waɗannan mutanen yake ga irin dai abin da suka yi, babu kuma ko ƙarya a ciki. Su ne suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su samu duka sara suka na takobi da mashi da kibiya har 60 da wani abu a jikin mutum, wani 80 da wani abu, wani an gutsutsira shi ba wanda ya gane shi sai ƴar uwarsa. Duk waɗannan garin su kare addinin Allah da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi yasa dole malamai suka ce duk mutumin da kaje yana sukan waɗannan bayin Allah, wallahi musuluncin yake hari, musuluncin ne bai masa ba, ba haka yake son sa ba. Shi yasa ya zama ba shi da yadda zai yi idan bai soki waɗannan ba, domin sukan waɗannan shine zai lalata addinin musuluncin ya zama ba a ga kimarsa ba. Su suka kawo Qur'ani, to a ce musu ƴan iska ne, kafirai ne, sun yi kaza sun yi kaza, sai kaga cewa Qur'anin ya zama ba shi da daraja, ba shi da wata kima. Wannan abin da Al-Ghazali yake faɗi kenan, yace asalin dama wanda duk ya shiga hanya ta Shi'a su Isma'iliyan nan da batiniya da sauransu, wallahi ba su da wata manufa in ba su kashe addinin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Shi yasa zaka ga cewa in suka kafirta waɗannan sahabbai, a ƙarshe me suke so kuma ai? Abinda suke yi zaka ga ba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Waɗannan sahabban abinda suke ilmantarwa menene? Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu, rayuwar da suke da shi kullun shi zasu ga mana. Su kuma waɗannan da suka ture waɗannan suka kafirta suka ce ba musulmi bane, me suka kawo? Sai suka kirkiro ƙarerai, suka dangana wa jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga wani addini ne. Kaga addinan guda biyu ne, kun fahimce ne ko ba ku fahimta ba? Don haka mutum ya kiyayi taɓa waɗannan bayin Allah, muddin mutum ya ɗauki addininsa shi ne taɓa waɗannan bayin Allah da tsinuwa da zagi da kafirtawa, wallahi ba zai wanye lafiya ba, ko duniya ko lahira. Allah maɗaukaki ya taimaka mana, Allah ya tsare su, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara yarda da su. Sai ce au aqalla suka 60 da wani abu, ko ƙasa da haka kaɗan, au aksara ko kuma sama da haka, ma'ana a wannan dai kusa da wannan adadin 60 da wani abu. Yace baina ta'natin wa ramyatin wa darbatin, ko dai suka ko kuma harbi da aka yi musu da mashi ko kibiya, wa darbatin ko saran takobi. Ɗaya daga cikin waɗannan ka lissafa su gaba ɗaya, nan sara ne, nan suka ne, nan sara ne, nan suka, guda 60 da wani abu, ko sama da haka ko wato ƙasa da haka. Yace wa idza qad quti'at isbi'ahu, sai gashi suka duba, sai gashi sun ga abin da muka tattauna akan sa wancan makon, ko sai ga yatsunsa guda biyu ma an cire su, yatsunsa, yatsun Talha ibn Ubaydillah guda biyu. Yace fa aslahna min sha'nihi, muka yi kokari muka gyaggyara lamarinsa, muka yi masa magani iya abin da zamu iya. Duk inji Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da shi da Abu Ubaida ibn al-Jarrah, bayan sun samu natsuwa akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina jin kuna fahimta insha Allah. Yace wa khilal hadhihi al-lahazat al-harija, a cikin wannan sa'o'i, in an ce lahza dai ana nufin second, a waɗannan seconds din duk wannan yanayin da muke ake ciki, al-harija masu kunci da tsanani, ijtama'a hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam isabatu min abtal al-muslimin, sai wata tawaga daga cikin zaratan musulmi kuma suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu. Minhum, ga wasu daga cikin su, daga cikin su akwai Abu Dujana, ba ku manta shi ba, ya sunan shi Simak ibn Kharasha ibn Lawzan, yawa wannan Abu Dujana, wa Mus'ab ibn Umair, da Mus'ab ibn Umair da Ali ibn Abi Talib, manyan zaratan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan, wa Sahl ibn Hunayf wa Malik ibn Sinan. Wannan Malik ibn Sinan shine walidin Abi Sa'id al-Khudri, shine mahaifin Abu Sa'id al-Khudri, da masunansa wa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, yawa. Yace wa Ummu Umara Nusaybatu bint Ka'b al-Maziniyya, hadda mata ita ma tana cikin bajintar da za ta yi za ku ji, abinda maza da yawa ba za su iya ba. Wa Qatada ibn Nu'man wa Umar ibn al-Khattab wa Hatib ibn Abi Balta'ata wa Abu Talhata, da waɗannan masu sunaye ne da muka ji, kowanne nan ya gaya mana ɗaya mai ya aikata na bajinta, za mu zo mu ci. To sai ce waɗannan tada'ufu, sai magana kuma akan wata sabuwar matashi, ya ce tada'ufu dhaqtil mushrikin, ninkin yadda tsanantawar da mushrikai suka yi wajen kawo hari tada'af sai ya ninka ma'ana rubunya kokarin mushrikai wajen ƙara kawo hari ma'ana abu zai sake rintabewa kuma sai ce kama kana adadul mushrikin yatada'afu kullu anin kamar yadda a kowanne lokaci shine kullu anin a kowanne lokaci adadul mushrikin yatada'afu adadul mushrikai yana karuwa wa bitab'i to lalle a dabi'ance kuwa faqad ishtaddat hamalatuhum tunda adadin su yana karuwa suna sake dawowa su ma area tunda sun gane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inda kun san babban abin da ya tada wannan abu ya sake rintabewa kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in ba ku manta duk mun karanta wannan abu lokacin da yaga halin da ake ciki ga jama'a ba sa kusa da shi kuma ga kafirai su ne mafi kusa sahabbai kuma suna can gaba waɗannan kafirai ban sun kashe wanda suke kan dutsen nan jabalin ruma da suka sauko su suka fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi kafiran farko da duka da daukan ganima kaga suna nesa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine har ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi wanne zai yi ne shi ya gudu ya tsira da rayuwarsa ne ko kuwa ya yi kundin bala ya yi kira cewa a dawo in ya yi kundin bala ya kira a dawo din to za a ji sautinsa ya kuma zabi wannan gefen maimakon a ce shi ya gudu ya bar sahabbai a matsayinsa na babba annabi ko dama baya gudu a gurin yaki sai ya kira ilayya ibadallah wannan sauti nasa da suka ji shine yasa abun ya sake rintabewa ai gashi gasu su ko suka ce ai ku duk yadda za a yi sai mun ga babu ransa a nan kaga dole abu ya sake lalacewa har ya kai ga aji masa ciwo da sauransu da fatan kuna fahimtar abu yau to shine sai yake cewa kamar yadda wannan tunda adadin su ya karu wa bitab'i faqad ishtaddat hamalatuhum wa zada daghtuhum ala almuslimin to tunda ko adadin su ya karu a dabi'ance shine wa bitab'i a dabi'ance kuwa faqad ishtaddat hamalatuhum harin da suke kawowa ya tsananta wa zada daghtuhum tsananin su ala almuslimin shima ya karu hatta saqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya fadi fi hufratin min alhufar allati kana abu amir alfasiq yakidu biha ba an ba mu labarin abu amir alfasiq a baya ya tona ramuka saboda in an koro mutane su rika fadawa ciki ba to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ɗaya daga cikin waɗannan ramuka sallallahu alaihi wasallam shine sai sai fajuhishat rukbatuhu sai ya aka maile guyuwarsa shine juhishat ka ji ciwon da zai kau da fata daga wuri me muke ce masa da Hausa ya maile ko ya kwaile yawa to shine juhishat ya fi khadsh in an ce khadsh shine a yakushe ka a ji ma ciwo ko a janye wani abu na fata ta hanyar zane ko wani bangare in ko aka ce gaban wurin gaba ɗaya fatar ta maile to shi ake ce ma a jahash mun gane yawa to mu ci gaba sai ce wa akhadahu aliyun biyadihi sai ali ibn abi talib ya kama shi da hannunsa ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahtadanahu talha ibn ubaidillah hatta stawa qa'iman haka talha ibn ubaidillah shi kuma ya rungumo shi shine ihtadanahu ali ya kama hannunsa talha kuma ya rungumo shi sai da suka daga shi sama har sai da ya miƙe sallallahu alaihi wasallam wa qala nafi ibn jubair yana cewa sami'tu rajulan min almuhajirin yaqulu naji wani daga cikin mutanen makka muhajirai yana cewa shahidtu uhudan da ni akai yaqin uhudu fa nazartu ila an-nabli ya'ti min kulli nahiyatin sai naga kibau suna zuwa ta kowanne bangare shine nabl yawa naga kibau suna zuwa ta kowanne bangare wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasataha alhali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiyar wannan kibau gashi tsakiya ga kibau ana ta harbowa yace naga wannan kullu zalika yusrafu anhu amma duk wannan Allah na kade shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka taba shi ba wa laqad ra'aytu abdullah ibn shihab az-zuhri sayyidina ga abdullah ibn shihab az-zuhri dai a lokacin a cikin kafirai ya qulu yawma idhin yana cewa a ranan nan dulluni ala muhammadin ku kai ni ku nuna min inda muhammadu yake nuna min shi fala najautu in naja wallahi bazan tsira ba inda har ya tsira mana inda ya tsira to ni bazan tsira ba mun gane abin ma'ana ko ni ko shi in ji shi wannan mutumi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi alhali ga annabi kuma dab da shi yana fadin wannan yana hargowa ina annabi ina muhammadin ku nuna min shi wallahi ko ni ko shi gashi kuma yana gefan sa bai gan shi ba Allah ya boye masa shi yawa sai shi wallahi yace abi fa qala sai yawa nan ba sai ki cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi ma ma'ahu ahadu babu kowa ma tare da shi lokacin amma shi bai gan shi ba Allah ya hana shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma jawazahu ya ketare shi ma ya wuce bai gan shi ba fa'atabahu fi dhalika safwan sai da safwan ibn umayya ya zarge shi akan haka yace kai gashi baka gan shi ba fa qala sai yace wallahi ma ra'aituhu yace wallahi ban gan shi ba ahlifu billah innahu minna mamnu'un yace na rantsa da Allah hana mu akai an hana mu mu kai gare shi ne yana nufin akwai wani karfin da yafi karfin mu shi ya hana mu kai gare shi amma kaga duk da haka wai ba za su sallama su ce la ilaha illallah ba shine sai kharajna arba'atan mun fito mu hudu fata ahadna wa ta'aqadna muka alqawri muka kullu tsakanin mu ala qatlihi cewa sai mun kashe shi su hudu falam nakhlus ila dhalika ichi wallahi ba mu samu damar yin haka ba ba mu samu mun kubuta yadda muka aikata muka samu damar mu yi wannan abu da muka taho domin sa ba wannan malam ibnu qayyim ya fadi wannan kissar da yadda ta gudana daga a cikin littafin sa zadul ma'ad daga nan ne shi wannan malami ya dauko zamu ga cewa yana gutsutsura labarin na farko in kana karanta labari duk da cewa labari da siyakin sa a jero maka shi yadda yake ba tare da gutsutsurawa ba yana da dadi ta wani gun to amma in yana da tsawo sa maka shi daki daki dinnan a ce nan ga inda akai kaza nan ga inda akai kaza yafi dadin karantawa yawa sai a ga maka wannan kissar nan gefan wannan fefan wannan nan wannan fefan wannan fefan saboda zaka fi wato fahimtar sa to sai ya tsaya nan sai kuma yace albutulatun nadira bajinta ta daban wanda ba a saba irin ta ba shine albutulat butulat jam'in butula guda daya butulat jam'i annadira wadda take ba ashaba samun irin ta ba ga abubuwan da sahabbai suka yi na mamaki wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami yace wa qama almuslimuna bi butulatin nadiratin wa tadhiyatin ra'i'a wadannan sahabbai muslimi sun tsayu sun aikata wato butulatin wata bajinta ta mamaki abin da ba a taba ganin irin sa ba wata dhiyatin da sai da rai ra'i'a mai kyau ma'ana wanda shi ma ba a saba ganin irin sa ba lam ya'rif laha at-tarikh nadhiran wanda tarihi bai san makamanci na irin wannan abubuwan da akai ba shine ma'anar wannan lam ya'rif ba lam yu'raf bane lam ya'rif laha at-tarikh nadhiran yawa wanda tarihi bai san makamancin irin wannan abu ma'ana ba a taba yin irin wannan abun ba a tarihi wajen ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bajintar da aka yi a wannan yaki na Uhud yace kana Abu Talha Abu Talha zamu rika jin sa wane ne Abu Talha sunan sa Zaid ibn Sahl Zaid ibn Sahl yafi shahara da wannan sunan Abu Talha kun karanta a Riyadus Salihin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko da ai an ce ya tabbata hadisi a lokacin wannan bawan Allah Abu Talha da ya ji wannan aya an saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lan tanalul birra ba za ku kai ga cimma ku samu abin da yake na alheri da ladan Allah cikakke na aiki ga addini ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ba da abin da kuke so daga cikin dukiyarku abin da kuka fi so to shine wannan bawan Allah Abu Talha ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba komai da na mallaka banda wannan lambun nawa bayruha yace gashi nan na ba da ita domin Allah saboda kawai neman yardar Allah subhanahu wataala to wannan bawan Allah sunan sa Zaid ibn Sahl ibn al-Aswad ibn Hizam al-Ansari al-Khazraji shine mijin mahaifiyar Anas dan Malik mun gane yawa ba wai ba mai shine mahaifin Anas ba, a'a shi ya haifi ai ya auri mahaifiyar Anas tun Anas yana karami, domin mahaifinsa ya dade da rasuwa tun yana karami lokacin yana hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyarsa mijinta shine Abu Talha, mun gane ko? Sadakin auren shine musuluntarsa, mun gane cewa tai kawai in ka musulunta shine sadakin, ni na yadda mahaifiyar Anas to sai ta auri wannan Abu Talha din, ga sunansa suna bada tarihinsa abin sha'awa. Wannan bawan Allah a cikin mutanen da suka yi bajinta zaka sa shi a sahun gaba, yayi yakoki tun daga Badar da wannan kun ga Uhud muke zance, to duk yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nan gaba duk da Abu Talha ciki. Kuma bayan ya rasu Abu Talha da shi aka yi yaki, duk rayuwar Abu Bakar duk yaki-yakin da aka yi da Abu Talha ciki, zamanin Umar duk yaki-yakin da aka yi zamanin Umar na shekara 10 duka da Abu Talha ciki, har ƴaƴansa suka zo taran suka same shi, baba gaskiya fa tsufa ya cimmaka, don haka muna baka shawara tunda mu ma mun kai karfi ka kyale mu duk lokacin da a fita yaki, kai zaman ka a gida mu mun isan maka. Yace ai wallahi ba zan yadda ba, duk abin da za a yi aje da ni. To a wata riwayar kamar da Malam Zahabi ya kawo a cikin Sirru Alamin Nubala, yana cewa wata rana sun tafi zamanin Uthman, an tafi yaki a cikin teku. Kun san zamanin Uthman lokacin yaki kuma ya ƙara buɗaɗa har aka shiga kusa da ƙasashen Turai, yawwa. To lokacin nan an zo gaɓar ruwa a cikin teku a garin yaki, a nan ya rasu a cikin teku. Kwana 7 suka yi ba su samu wata jazira tsibiri da za su iya binne shi a ciki ba. Kwana 7 ana ta yawo, ina za a samu tsibirin da za a binne Abu Talha a ciki, aka rasa. Kuma a kwana 7 din nan Allah ya bar masa jikinsa gawar bata lalace ba, har sai da suka zo suka samu wato wani wuri din, wani tsibirin suka yi sa'a suka binne shi a ciki. Al-Imam Adh-Dhahabi yake cewa amma dai wannan riwayar an kawo ta ce, amma mashhuri abin da yafi shahara shine a Madina ya mutu kuma Uthman ne ya masa sallah. A wata riwaya ta biyu da Zahabi ce ita ce tafi shahara fiye da waccan ta labarin ƴaƴan nasa, wallahu a'lam. To wannan shine Abu Talha. Abu Talha yake wa kana Abu Talha yusawwiru nafsahu, yusawwiru da sinun ba da sadun ba, ka kula asalin sawwara yusawwiru in yazo da sinu ana nufin katanga, ko yawwa. Shine nan yayi katanga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da kansa shine kamar wata ganuwa da ta tsare annabin Allah sallallahu alaihi wasallama kada wani abu ya same shi. Shine ma na yusawwiru nafsahu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa yarfa'u sadrahu, yana daga kirjinsa kuma yana bayan ya tsaya yayi bangangan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya daga kirjinsa sama yadda zai fa annabi tsawo, yadda duk abin da zai zo sai dai ya same shi, shi ba zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Yace li yaqihu siham al adu, dan ya tsare shi daga kibiyoyi da ake aikowa da ake harbowa na abokan gaba. Qala Anas, Anas yake bada labari, dan me ko Anas ba zai bada labari, domin mijin mahaifiyarsa ne wannan, kun gane? Yawwa, Anas yake bada labari. Lamma kana yawmu uhudin, ranar yakin Uhudu, in hazaman nasu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, mutane suka kauce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka wato dare, shine ma'ana sun dare daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talhata bayna yadayhi, amma Abu Talha yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mujawwibun alaihi bihajfatin lahu, mujawwibun ma'ana mujawwibun ay mutarrisun, yayi masa wato abin nan, ya sa masa kariya da garkuwa, kamar ya masa garkuwa, shine mutarris. Ai mun san turs shine garkuwa, ko yawwa, shine ma'anan mujawwibun alaihi bihajfatin lahu, da wani nau'i na garkuwa tasa, ma'ana ya rike garkuwa sunanta hajfa, jub ita ma sunanta garkuwa, mun gane? To shi din kansa Abu Talha yayi garkuwa da jikinsa da kuma garkuwa da take hannunsa, sunanta hajfa, yayi duk ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya lullube shi da jikinsa da kuma tasa garkuwar, shine abin da yake faɗa, kun fahimci ko? Wa kana rajulan ramiyan, kuma dama shi mutum ne maharbi ya iya harbi sosai shadidan naz'i mai tsananin iya harbi ya iya harbi da ƙarfi yace kasara yawma idhin qausaini aw thalatha baka 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 sai da ya kare guda biyu ko uku a ranan nan baka dai wai mun san baka yawa wanda ga tsirki ya tsakani kuma ga kibau da za a sa a dame a harba to wannan bakar sai da ya kare guda uku a ranan ranan yakin Uhud kun ga karfinta kuwa an yi harbi har guda uku ta kare ko biyu kamar da ambata qausaini aw thalatha wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu saboda iya harbin sa mutun zai wuce kusa da shi haka bija'batin minan nabli da kwari ja'ba ma'anarta kinana ai mun san kinana ko kwari ba shine dan dogon abin da ake sa kibu ya auci ba yawa wanda ake ratayawa a baya sai a sa hannu haka sai a zaro sai a harba yawa to wannan ita ake ce mun ja'ba ba ju'ba ba ja'ba da fataha ne yau to ba mutumin da in mutum ya zo wucewa da wannan kwari nasa da kibiyoyi a ciki shine ja'batin minan nabli fa yaqulu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan kun ga bai fadi fa'ilin ba a cikin wasu riwayoyin sun sarraha wanda ke fadin wannan magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da ke fadi shine idan ana cikin wannan lokacin da ana cikin wannan yaki Abu Talha ta saboda iya harbin sa in wani mutum ya zo zai wuce da kwarin sa da kibiyoyi a ciki fa yaqulu lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi unfur hali abi talhata ya da su buda suka bawa abu talha ya zabo wanda yake so a ciki ya harbi da shi ma'ana saboda ya san abu talha ya fi wannan mutumin iya harbi mun gane abun yau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kasu ga abu talha qala sai ya ce wa yushrifu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila al-qaumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko yana kallon mutanen yushrifu nan ana nufin ashrafa bima'ana ittala'a yawa ya leko dan ya ga mutane fa yaqulu abu talha sai abu talha ya ce da shi bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa gare ka ya rasulullah la tushrif kada ka rika leken nan yusibaka sahmun min sihamil qaumi saboda kada wata kibiya daga cikin kibiyoyin waɗannan mutane wato mushrikai ta same ka ma'ana yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka tsaya dai inda kake ba na san kana lalle ko wannan domin kada wata kibiya ta zo ta same ka shi abu talha yake ga masa shi ya gamsu duk abin da za a yi masa ai masa yayi bankankan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta insha Allah shine a ƙarshe ma yake cewa kai nahari duna naharik wallahi wuya na ba dai naka ba ma'ana ni a same ni ba kai ba na bada rayuwata ni a same ni ba kai ba shine nahari duna naharik wuya na ba naka ba in an ce nahar shine nan inda ai akwai rami kowa a gaban wuyansa ko wannan abu daidai makogoro to shi ake ce ma nahar yawa to makogoro na ba naka ba ni a same ni amma kai ka zauna lafiya yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa wa anhu aidan qala daga Anas din har yanzu yana cewa kana Abu Talhata yatatarrasu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi tursin wahid yana wato garkuwa da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garkuwa guda daya ya rike garkuwa guda daya mun san dai garkuwa ta yaki yawa ya rike ta da su biyu ne amma wannan garkuwa take karewa harbi ne fa ake tai ruwan kibau ake yi ya kare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Talhata hasanar rami dama Abu Talha ya iya harbi fa kana idara ma tasharrafa annabi sallallahu alaihi wasallam fayanzuru ila mawqi'i nablihi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awar ya ga harbin Abu Talha shi yasa ya kasa wannan hakurin fa shine idan Abu Talha ya harba sai annabi ya leka ya ga ina ta samu sallallahu alaihi wasallam to shine har yake ce masa a saurara ya tsaya inda yake domin kada kibiyar kafiran ita kuma ta taho ta same shi to shine suke cewa waqama Abu Dujana amama rasulullah to ga wani faifan kuma Abu Dujana shine Simak ibn Kharsha shi kuma ga tasa bajintar da yayi a fatarrasa alaihi bi dhahrihi shi kuma abin da yayi shine yazo ya sa kansa shine garkuwar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lilibe annabi sallallahu alaihi wasallam haka da girman jikinsa dama ai mun wuce a baya babba ne dogo ne shi kuma in ya daura wannan jan abun to shikenan ko mutuwa ko kuma yayi nasara yawa to lokacin yana da wannan abun shine yazo yayi bankankan a saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك كبيا تنا هوا كانسا تنا هوا كانسا كو موتسي با ياي كبيا فا حربي اكي يي shine har a wata riwayan suke cewa sai da daga ƙarshe bayan sa ya zama kaman bayan bushiya saboda kibiyar da take zuwa masa take ake harin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujana ya kare ta na haulu la quwwata illa billah Allah saka waɗannan mutane da alheri yace wa tabi'a Hatib ibn Abi Balta'ata Utba ibn Abi Waqqas to ga wani faifan kuma Hatib ibn Abi Balta'a a ina kuka ji labarin wannan mutumin ko wannan sunan wane ne wannan Hatib ibn Abi Balta'a yawwa shine wanda ya rubuta wasiƙa zai zo nan gaba zamu zo mu ji lokacin da za a tafi fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito za a tafi makka za a yaki makka shine wannan bawan Allah ya rubuta takarda ya aika wa ƴan uwansa na jini daga cikin kafirai cewa gashinan annabi sallallahu alaihi wasallama fa yana tahowa ɗan abun da ya rage masa na dukiyoyi a dan kare masa shine ya ba wata tsohuwa ta tafi da wannan wasiƙa ta kulle ta a cikin kitsanta kun san kisrai ko kun manta shine aka samu labari Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kira shi har Umar na cewa ba ni dama in sare kan wannan munafiki ya zama munafiki kun fahimci wannan me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin domin zahirin abin da yayi me ba taimakawa kafirai bane yawa taimakawa kafirai zahirin sa kafirci to amma zai yiwu mutun ya taimakawa kafirai amma zuciyarsa ba nufin kafircin ba dan haka shi yasa wannan fi'ili ne aiki ne wal af'alu bi mujarradiha لا يستدل بها على الكفر حتى يؤكده ما يعتقد بالقلب كما ما نمسك افدي ا قايدوجين كافر متاني شي يسا ده عمر يي wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kar ai haka a kira shi aka kira shi Hatib me ya faru me yasa kai wannan ka rubuta wa kafirai wasiƙa yace nayi ne wallahi ya rasulullahi ba dan komai ba sai na ga kowa yayi kokari ya ga ya ma ɗan uwansa su tsare masa dukiya ni ban da kowa ban aika wa kowa ba shine na aika wannan dan na san in ka zo duk abin da zai faru a Madina aka je in muka je can ya kasu za a aya maka za a ko duk dukiya za ta zama me ganima shine yake so akai ko bayan gari ko wuri dabbobin su a boye kada ya zama cewa in an zo su fada cikin ganima wannan manufa ce kun ga ta me kare dukiyar sa ne ba kafirci yake so ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a lokacin sa yake cewa a a shi ya san dama la'alla Allah tala'a ala ahli badr sai ce ku kyale shi domin ya halacci yakin badar da shi aka yakin badar su ku duk wanda suka halacci yakin badar to Allah ya hangi zuciyarsu ya san abin da ke zuciyarsu ya kamar ya ce musu ne ku je ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku duk wanda ya yakin badar don haka ba zai zo ya aikata abin da zai fada cikin ya zama dan wuta ba ya kafirta ba mun fahimci wannan abu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare shi da wannan to bari ku ji wannan kuma wancan bayan ya halacci yakin badar ko yau kuma a yakin Uhudu wannan abu ya aikata shine muka zo kansa yanzu yace wa tabi'a Hatib ibn Abi Balta'ata Utba ibn Abi Waqqas wannan bawan Allah Hatib ibn Abi Balta'a shi kuma sai ya bi Utba dan Abi Waqqas Utba dan Abi Waqqas a cikin mushrikai yake dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas ne yawa dan uwansa ne alladhi kasara ar-raba'iyya kuma shine wanda ya karya haƙorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan shi wannan Utba ibn Abi Waqqas kun gane wannan yawa to shine Hatib ibn Abi Balta'a dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kishin ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rama abin da aka yi masa sai da yabi wannan mutumin bari mu ji ya saka kare fa darabahu bis-sayfi hatta taraha ra'sahu yace ya bi shi sai da ya sare kansa da takobi sai da kan ya fadi daban jikinsa daban shi wannan Hatib ne shine yayi wannan yunkurin wajen ramawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuwaran sa da aka kariya wanda ya kariya haƙurin dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas ne kuma wanda ya kashe shi shine Hatib ibn Abi Balta'a kuna gane kissar thumma akhadha farasahu wa sayfahu sannan ya dauki dokin sa da kuma takobin sa wa kana Sa'd ibn Abi Waqqas shadid al-hirs ala qatl akhihi kun ji wani imani Sa'ad ibn Abi Waqqas yana da tsananin kwadayin a ce shine kashe wannan dan uwan nasa, baya san wani ya riga shi, shine yake kwadayin a ce ina ma shi zai ga Utba wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yayi masa, ya zama shi ya kashe shi da hannunsa. Kun taba ji labarin irin wannan imani? Kai yanzu dan uwanka yazo ko ya kashe wani ma ku ne za a tafi gidan yan sanda a je ai menene ai bailin sa ai yayi laifi, gashi nan kowa na ganin sa ana neman a zo a kare mai laifi, ko ba haka muke bai mun zo a zo ina zancen imani? Wannan kuma so yake kashe dan uwansa saboda ya taba addinin Allah, ya ji ciwo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai yake cewa wa kana sa'ad shadid al-hirs ala qatl akhihi utbata hadha, wannan utba din illa annahu lam yadhfar bihi, sai dai bai ci sa'ar wato a ce ya same shi shi da shi ba, bai yi nasara haka ba, bal dhafira bihi hatib, wanda yayi nasara haduwa da shi ya same shi ya ci nasara akan sa shine Hatib ibn Abi Balta'a. Wa kana Sahl ibn Hunayf ahad ar-rumat al-abtal, shi kuma Sahl ibn Hunayf shine ɗaya daga cikin wato masu harbi al-abtal, wato masu bajinta din nan masu ƙarfi. Baya'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-mauti, shi yayi mubaya'a ma dama da Annabi ne kawai akan cewa shi yazo ya mutu, yayi mubaya'a ga Annabi a wannan yakin cewa shi kenan shi yazo ya miƙa rayuwarsa a kashe ta. Thumma qama bi dawrin fa'alin fi zawd al-mushrikin, ya kuma yi aiki mai ƙarfi shine yayi wato bajinta ta musamman. In an ce dawrin fa'al ma'ana yayi playing active role, shine da larabci ne na zamani, yawa daur shine role, fa'al kuma active. Laraba suna amfani da wannan irin larabcin a zamanin yanzu, shi ma shine amfani da shi a tsohon larabci, ba sa magana da daur, shi yasa wannan magana ta cewa babin wani kama ko fa'ala dauran kabiran, duk wasu malaman Laraba irin su Malam Mahmud Shakir suna cewa duk wannan ba larabci ne da ya kamata a riƙa yin sa ba, ana ɗauko shi ne daga jaridu na zamanin yanzu. Yace fi zawdil mushrikin, wajen kore mushrikai. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashiru rimayata bi nafsihi, Annabi ko sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ma yayi harbi, shine yubashiru rimayata bi nafsihi. Fa an qatada ibn nu'man, daga qatada dan nu'man, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rawa an rama an qausihi hatta danqat siyatuha. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harbi da bakarsa, hattan daqat siyatuha, har sai da ya zama cewa gefansa guda biyu da saman da kasan duk sai da suka sirance, tsirkiyar ta kama jikin bakar sai da ta yi siriri, ita bakar kamar ta kusa karewa. Kun fahimci wannan abin? Amma san tsirkiyar da ake daura da karfi ake daura ta a jikin saman, to saman baka ai tunda haka baka take ko nan saman, ana ce masa siya, yawa situ nan ma kasan situ, as-situl a'la as-situl asfal, mun gane yawa. To sai da wannan situn inda ake daura sirkiyar ya sirance saboda yawan harbi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun gane wannan yawa. Yace fa akhadha qatada ibn nu'man, qatada ibn nu'man ya dauki wannan baka, fa kanat indahu, tana nan tare da shi, ya rike wannan tarihin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi. Wa usibat yawma idhin aynuhu, a ranan nan wani abu shi ma ya faru a ranar wannan yaki na Uhud, bari ku ji dangane da shi Qatada ibn Nu'man. Usibat yawma idhin aynuhu, an ji ma idansa ciwo, ma'ana an ji masa ciwo a idansa, hatta waqa'at ala wajnatihi, sai da idan ya fado, ƙwayar idan ta fado akan kumatinsa, shi wannan Qatada ibn Nu'man. Amma me ya faru? Faraddaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadihi, fakanat ahsana ainihi wa ahaddahuma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya lika masa idan nan, idan ya koma yadda yake, bayan haka ma wannan idan shine idan da yafi dayan kyau, idan da yafi dayan gani shine ma'ana ahaddahuma, yafi dayan kaifin gani shine ma'ana ahadda, wajen haddal basar ma'ana wajen kaifin gani, sai da ɗayan wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi, ya fi ɗayan idan wato gani da kuma wato ƙarfin wato kallo, wannan wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatala Abdurrahman ibn Auf, to wannan ina matsowa lokaci yayi ku, Abdurrahman ibn Auf ku kuma kuna jin daɗin abin ko a tsaya, to mu samu gun tsayawa daga wannan kissa ta Abdurrahman sai mu tsaya. akwai abin shi ma mai dadin nan gaba yana ne yace wa qatala abdurrahman ibn auf hatta usiba fuhu shi kuma abdurrahman ibn auf shi ma yayyaki sai da aka sami bakin sa shi ma aka ji masa ciwo a baki shine usiba fuhu an ce fuhu saboda me min al-asma'il khamsa yurfa'u bil wawi ko wa yunsabu wa yujarru bi ko wa yunsabu bil alfi ko wa yujarru bil ya'i yawa to nan saboda menene na'ibul fa'il ne usiba fuhu yawa tunda na'ibul fa'il ne zai zama marfu'i alamar rafa shine wannan wawun din kuna fahimta insha Allah yawa hatta usiba fuhu yawma idhin fahutima sai da aka yi masa baburka shine hutima rubuta wannan ma'anar hutima sai da aka in aka ce akwai bambanci tsakanin karyewar haƙori shine wanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan haƙorin ya karye tun daga usul daga can ƙasa ya zama an bubbugo shi tun daga ƙasansa shi ake ce mahatimu da ha babba in an ce fa hutima to aka yi masa baburka da wamammiya ba zancen haƙori ya dawo to haka Abdurrahman bin Auf yake wa juriha 20 jirahatan aw akthar aka ji masa ciwo wuri 20 ko fiye da haka ko abin nan ciwo 20 asabahu ba'dha fi rijlihi wasu ma daga cikin wannan saran a kafarsa ne fa'urija har ya gurgunce sakamakon haka wato Abdurrahman ibn Auf gurgu ne dingishi yake duk wannan manyan sunayen fa da muke ji Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas wane ne da wane ne kowa da abin da aka taba shi da shi garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan halai kuma a ƙarshe za ka ga mafi yawa mu tarihin da muka sani nasu ba mu san waɗannan abubuwan ba sai mu ji mun ɗauka kowa haka miƙe yake a jikinsa salim alim amma duk abin da suka zo suka yi a baya ɗin nan da wannan ciwowukan a jikinsu suka yi waɗancan yaƙoƙin daga baya har suka kawo mana addinin musulunci Allah maɗauki ya gafarta musu Allah ya saka musu da alheri Allah ya rama musu abin da ake musu marar kyau duk masu yi musu kuma Allah ya shirye su in ba za su shirye ba Allah ya halaka su daga wato abubuwan da suke yi na cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare addinin sa Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya tabbatar da mu akan addinin Allah duk abin da Allah ya yarda da shi shine addinin sa akan sa muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu ya karbi zukatan mu ya samu mutu akai Allah maduki ya bamu hadin kai mu ma a tsakanin mu ya kara mana ilimi mai amfani Allah bamu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi